you mna for the yoga set you baba nadi Coco to cool start somebody Brand me too, Nino Fadi SG and so I hope that you're ready Wasu na abu sika chi malu Nka duba jikina ai babu tatu Zambuga ma bita nan chubatu Da football ni agi buga wantu Na kapa na zari Magi ya suka ni diksu mwari Na chinyo uga waya wiki Kasamba ujuru zun chinyo suka mungu Isha nyo suka mafaru nubila wili de guru Yara nung
kisa hiru
Wallahi he's a hiru Lexus Bima, Mikija, Mikija, Bogadaki, Bogaja, Bogaja, Bungay, the Mutter Sulija, Sulija, Elvi Gucci, Bokasa, Bokasa, Lexus Bima, Mikija, Mikija, Bogadaki, Bogaja, Bogaja, Bungay, the Mutter Sulija, Sani, too. Don't say for Naki, too.
Karuwa ainen ne zana baka na san dai komai ne ka samu shine naka ude maka wedi maka ade cho bendi na biodi naka na rasa me wahala wajen buga waka amma na san wahala wajen kan asanka tace mu waye yayi wakar nan na ce wata ni ne to kike taba jin kiss jams ai ni ne to mun buga wannan waka ne ni da right ni to anyway then you know we dey kill it to ni da kaza ya zan cika shi to ruwa a kwando su ba mu gani to zoro suke ji yanzu muka fito kai za mu ci gida har mu ci gari
LV Gucci, Bokasa, Bokasa, Lexus Bima, Mikija, Mikija, Bogadan, Yai, Bobaja, Bobaja, Bungay, the Mutter, Sulija, Sulija, LV Gucci, Bokasa, Bokasa, Lexus Bima, Mikija, Mikija, Bogadan, Yai, Bobaja, Bobaja, Bungay, the Mutter, Sulija, Sulija, Vezin's Gani, too, don't say for Nike, too.
Yeah.